أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 11 da watan Rabiul Awwal shekara ta 1444 miladiya hijriya kai wanda ya dace da 7 da watan 10 shekara ta 2022 miladiya zan mu koma karatuttukan mu da muka saba na wannan harka mai albarka na littattafai da muke nuna Bukhari Sunan Abi Dawud so da sauran littattafai da dama da muke karanta na ilimi wannan ita ce rana ta farko a wannan shekara sabuwa muna fatan Allah madaukin sarki ya kama mana abinda zamu karanta Allah sa ya amfanar da mu kuma ya ba mu ladan abun ne tsarin da zamu tafi akai kamar yadda kuka sani lokutan mu ne muke dauka na karatun jami'a muke sayo wannan littattafai sai mu kara mun gama su sai mu kara wasu lokacin littattafan mun dauki juma'a da litinin kamar nada kamar yadda aka saba juma'a kamar yau kenan ita ce ranar da zan yi mustalawul hadis to mustalawul hadis kin a kalkashin shi zan yi gam mu yi shi littafin da zan masa shine littafin al-muqtaza na al-imamu zahabi shine muqarrar shine littafin da zan yi a matsayin muqarrar na jami'a shine al-muqtaza na al-imamu zahabi bayan shi muka gama shi sai mu yi karatukan littattafan da suka sawwaka ran juma'a kenan juma'a ita take mustalawul hadis ne sai littattafan na hadisi kuma su biyo baya da Bukhari in Allah ya sa ya samu lokaci da Sunan Abi Dawud da abin nan muqamatu badu'uz zaman da wannan littafin tauhidi da sauran su dai illa iyaka ran litinin ita kuma babu wata dabarar da za a mata litinin ma da ce ta manhajul bahsul ilmi wa tahqiqul maqdudat wannan ita ma muhimmancin ta ba za ta tabu ba lokacin ta tana bukata abunta kenan kawai a ran nan bai wuce mu dauki mu ba minti sahih bukhari minti 30 ko 40 a cikin nata ba mu kabar mun kaya lokacin da zan mu kara in ya so dada kuma sauraron lokutan dukkan abin da ya saura ita ce zan yi dan alal aqalla a kullun cikin ta zama awa 1 da rabi wannan zai ba mu damar kare abinda muke so kuma a cikin samara karshe sakamakon abinda yake mutun zai zamana ya tabbatar da mustawakin shi da takhazzusin shi da kuma takharruji mai kyau wannan ma da a karshe tace abin nan ita ce zakaran gwajin dai tana da matsayin ta wanda bai yiwa a taba mata lokaci mai yawa ita ma tana buƙatar lokacin ta amma ba mata ƙari ba a ƙarshe da wuya ne za a dauki lokutan ta a cikin muka fara ta dai mutun zai san me take nihi kuma zai san me muhimmancin ta a yau rana ta farko darasin da zan yi inda dama insha Allah zan yi jilsa biyu ta ta'alimi dan mu samu mu ƙare shi in ya so kuma sai mu yi sahih al-bukhari guda ɗaya ko da ɗan muntuka kadan ne mu bashi in ya so rada tsarin da zan mu tahi akan shi sati mai zawa sai mu fara shi a cikin ta'alimi wannan shine darasi na nawa mun yi darasi nawa muka tsaya a ta'alimi hudu kuma tattayin da mun zo karshe za a yi magana biyar ne ni wajen ce ya kai wata tara ko goma kamar wajen takwas tara kinan nake tunani dan tunin mun zo karshen littafin to ko darasi na nawa ne dai ba matsala zan mu tashi a cikin fasalin fi waqtit tahsil al-imam mai ta'alimi al-imam az-zarnuji Allah mushi rahama yake cewa fasalin da ke bayani cikin lokacin samun karatu lokacin da mutun zai nemi karatu ya same shi wani lokaci ne al-imam yake cewa bismillahir rahmanir rahim kila aka ce waqatu ta'allum lokacin neman ilimi min al-mahdi ila al-lahdi ga tsumman goyo har zuwa kabari shine lokacin da za a ce dan adam yana neman ilimi a rayuwar musulmi ta'allake yake da rayuwar shiga baki daya tun daga aihuwar dan adam kan mutun yi tunani a cewa tun daga tsumman goyo duka abubuwan da yaro yake yi koyan su ne yake takalidin su ne yake a wajen uwaye a wajen wanda yake gani suna tare da shi to wannan neman ilimi ne tun na rayuwa tun daga wannan kuma ya fara neman ilimi har ya kai ga neman ilimi na shari'a ya hau kan shi ilimin shari'a kuma ya ci gaba da neman shi har zuwa kabarin shi an tambaye ina ga Imam Ahmad ne cikin magabata aka ce har zuwa yaushe kake wannan sana'a neman ilimi yace radda kuka sa ni kabari yace dakhala Hasan ibn Ziyad fi tafaqquhu hay ibn 80 sana Hasan ibn Ziyad ya shiga neman ilimi yana dan shekara 80 kenan wannan ya nuna mana cewa ba tsuha a neman ilimi walam yubit ala alfirashi 40 sana bai ta'o barci ba sai dai kwana 40 shekara 40 bai kwanta kwana 20 ba fa abta ba'da zalika 40 sana kuma bayan wannan yayi ba da fatawa ta shekara 40 yana mufti mu duba mu ga wannan kissa tashi Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i al-Kubi nisba ce zuwa ga Tulu'lu dalibin Abu Hanifa ne yana daga cikin masu fahimta masu ilimin fiqh amma ya amshi alƙalancin Kufa ya rasu a shekara ta 819 bayan hijira Allah mushi rahama ya tsuha ya girma yana dan shekara 80 ya shiga neman ilimi bayan ya dan shekara 80 sai da shekara 40 yana neman ilimi bai kwanta ba bayan wannan kuma ya samu ilimin shi har ya kai da awancin lokacin ya amshi alƙalancin da ya shekara 40 yana yi yace wa afdalu waqati awqati mafificin lokaci na neman ilimi sharhu shababu harkon sarmantaka sarmai yana farkon sarmantaka shi shine lokacin neman ilimi wa waqatus sahari da kuma lokacin asuba lokaci ne mai tsada wajen neman ilimi kuma bainal isha'aini da tsakanin magariba da lisha lokacin neman ilimi ne wayan bagi an yastagrika jami'a waqatihi ya kamata dukkan lokutan su yayi istigraqin su cikin neman ilimi fa iza mallamin ilmin idan ya kosa daga wani ilimi ya shigilu bi ilmin akhar to ya shagalta da wani ilimin daba ka dauko littafin hadisi ko sharhu kana hadisi kana yi idan kwakwalwa ka ta gaje da shi to sai ka dauko wani littafin daban na lugha ko na fiqh wanda wannan zai sa kwakwalwa dai bata so a dukufa akan abu daya ayi tai zata gaje da shi ta mishi sanar da kuma har kullun ma bata san shi amma ta gaje da shi a sauya mata wani abu wa kana ibn abbas radiyallahu anhu idza malla min al-kalam ibn abbas ya kasance idan ya gaji daga ilmul kalam ya kulu sai ya ce musu ha tu diwana shu'ara ku kawo diwani na waƙe zai za a kawo kuma dan saboda kwakwalwa a sauya mata abun nan yanayi na karatu wa kana muhammad ibn al-hasan la yanamu al-layla muhammad ibn hasan ya kasance bai barci da dare wa kana yadau inda huddafatir ya kasance yana aza takardu a gurin shi yana wa kana idza mallamin nau'in yanzuru fi nau'in akhar ya kasance idan ya kosa da wani nau'i sai ya duba wani nau'in daban na ilimi idan ya gaji cikin ilimin fiqh ya koma na hadisi ya koma na tafsiri haka nan kwakwalwa take wa kana yadau inda hulma ya kasance yana ajje ruwa akan shi kuma wannan tsari da malamai suka faɗa haka ne mutum ya kamata yayi in yana cikin nazari wanda zai taimaka mishi sosai ko yanzu a haka a kullun littafin da zan dauka yana karatu na sharhin hadisi in bashi lokaci mai yawa a ƙarshe amma in dauki wani na lugha ko wani na waƙe ko na magabata wanda wannan zai sa kwakwalwa a sauya mata daga wani fanni zuwa wani fanni amma in ka tsaya akan wani fanni daya kai ta karanta shi kai tayi to zai ta mishi tsanar da kuma har abada ma ba ta san shi wa kana yadau inda hulma ya kasance yana aje ruwa a wajen shi wai zilu nawmuhu bil ma sai ya gusar da barcin shi da ruwa duk lokacin da yaji barci sai ya wanke fuskar shi wa kana yaqulu ya kasance yana cewa innan nawma min alharara barci yana daga cikin zahi ne ma'ana zahi ne daga yaji barci sai ya sanyaye idan shi da ruwa wannan karshen bai cikin wasu littafin ta'alimi na gaba fasalin fi shafaqati wan nasiha fasali cikin tausayi da kuma nasiha ga dalibin ilimi ga mai neman ilimi malan yake cewa Allah mushi rahama yan bagi an ya kuna sahibal ilmi ya kamata dalibin ilmi ya kasance mushfiqan mai tausayi ne nasihan kuma mai nasiha ne duk wanda yake kama mu'amala kamshi mu'amala da zuciya daya ka kamshi mu'amala da zuciya biyu ita ce nasiha ghayra hasidin kai kasance mai hasada ne fal hasadu yadurru wala yanfa hasada tutarwa take batta amfani kai baka hana ba abinda Allah ya ce zai ba wani sai dai kai ta bata lokacinka a wuri wa kana ustazuna shaykhul islam burhanuddin rahimahullahu yaqulu yake cewa qalu suke cewa innabul muallim yakunu aliman dan malami yana kasancewa malami ne li anna al muallima yuridu an yakuna talmizuhu fil qur'an ma'ana abinda ake nihi mafi galibi ba wai gaba daya ba yace dan saboda malami gurin shi kullun yakunu talmizu fil qur'ani aliman dalibin shi na qur'ani ya kasance malami ne fa bi barakati itiqadihi dan saboda albarka kudirin nan nashi wa shafaqatihi da tausayin shi yakunu bunhu aliman sai dan shi ya kasance malami ne wannan mafi galibin abu ake yanayi yadda yake ake magana in ka duba magabata dukkan su gabaki dai zaka gani gida ne na ilimi mu dauki mu Abubakar ibn Abi Shayba sahibul musannaf gidan su duka gida ne na ilimi babu kowa sai ibn Sirin da shi da kanwa shi da yayin shi da kannin shi dukkan su gida ne na ilimi wanda ake cewa kullu alibin sirin si qa'ira ji ta ilimin hadisi duk inda ka ji an ce fulan ibn Sirin kawai sika ne kan ma kai bincike akan wannan kinshi to wannan galibi ake ne saboda malami duk da yake karantar da almajiran shi yasa su gaba ba dare ba rana gurin shi su iya qur'ani gurin shi su iya ilimi to wannan kyakkyawan kudirin ga mutane wasu wanda basu da ma alaka da shi sai Allah ya saka mushi da cewa dan shi diyan shi su zama na malamai wa kana abul hasan yahki anna sadrul ajalla burhanul a'imma ja'ala waqta sabqi li banihi sadr shahir husamuddin ya sanya lokacin daukan karatu na yaran shi guda biyu shine sadur shahid husamuddin wa sadur sa'id tajuddin diyan shi guda biyu waqtid duhar kubra lokacin hantsi mai girma ba'da jami'al asbaq bayan kowa ya dauka ratin shi diyan su yayin sa su kasa dauka hay daga karshe bayan kowa ya dauka wa kana ya kulana sun kasance suna kacewa diyan inna tabi'atana takillu wa tamul lalle dabi'an mu tana dakushewa kuma tana kosawa fi zalika alwaqta a cikin wannan lokaci bayan tunda sai muna zamani daukan karatu baba ya hana mu dauka hay kowa ya dauka lokacin rana hantsi yayi wajen 12 wajen 11 lokacin nan mu mun gaji mun kosa a lokacin yake samu suna ganin kamar uban bai kyauta musu ba da ya bar su dauka tunda fari fa qala abuhuma rahimahullah sai babansu yake cewa innal ghuraba wa auladul kubara lalle baki da diyan manyan malamai ya atuna ni min aqdaril ardh suna zo mana daga yanki na kasa daga kauyuka wasu sun zo yace fala budda min an uqaddima asbaqahum babu makawa in gabatar da daukan karatun su fa bi barakati shabaqatihi dalilin tausayin shi ne faqa banahu aksar fuqaha al amsa diyan shi duka suka wuce dukkan malamai na gariruwa wa ahlul ardh da mutanen ban kasa fi zalikal asar a wannan lokaci yace wayan bagi ya kamata Allah yuna zai ahadan kada yayi jayayya da kowa dalibin ilimi wala yuqasimuhu kada yayi rikici da wani li annahu yudayyu awqatahu dan yana tozartar da lokacin shi ne a banza kila aka ce al-muhsin sayujza bi ihsanihi mai kyautatawa ana saka mishi da kyautatawa shi wal musiu satakfihi masawihi mai mummuna kuma mummuna kadai ta ishe shi idan ya kasance mutum mai kyautatawa ne to wannan kyautatawa ihsanin Allah madaukin sarki zai kyautata mishi wa mai munanawa shi ma kuma aka ce munana wannan tashi ka wani ne yake ma a wannan zata komo zuwa ga kanshi ne yawa zan sai ya zan sai ya tumsulha yace an shada ni Sheikhul Imam Zahid Al-Arif rukun al-Islam Muhammad ibn Abi Bakar al-Ma'ruf ibn Khawahir Jawahir digo zadahu mufti al-fariqain rahimahullahu ta'ala qala yake cewa an shada ni Sultan al-Shari'a wa Tariqa Yusuf al-Hamzani yana cewa la tajid insanin ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'ilu yace kada ka saka ma mutum akan mummuna da yammaka ya wadatar mushi abun wannan da ya aikata zai sakamakon shi zai bi shi kila wasu kace man arada an yurge ma an fa aduhi duk wanda yake so ya dirmiyar da hancin makiyin shi ma'ana ya bakanta ma makiyin shi rai fal yukarrir ya memeta ita tikrarin karatu wa an shada haza shi'r yayyu ya memeta wannan waka yake cewa in shi ita an talqa aduhu karagim wa taqtuluhu gamman wa tahriquhu hamma yace farmilil ula wazdad min al-ilmi innahu man izdada ilman zada hasiduhu gama yace idza shi'ta in kana so an talqa aduwaka ka gamu da makiyin karagiman yana mai dumuriyayen hanci ma'ana yana mai bakin ciki wa taqtuluhu gaman ka kashe shi da bakin ciki wa tahriquhu hamman ka kona shi da damuwa yace farmilil ula to ka nemi abun daukaka ka nemi abun da zai maka daukaka kada ka biya shi kuita ku yi ta kwantar ta gahin magana uku ta kwantar kawai banza da shi shi ta kwantar in shi kai ka nemi ilimi wazida da minal ilmi ka ƙara ilimi innahu man zada da ilman yadda sha'anin yake duk wanda ya ƙara ilimi zada hasiduhu gaman to mai hasada shi bakin ciki zai ƙara dan saboda ba yadda zai iya kwace shi ba irin na dukiya bane kila malamai suke cewa alayka an tastagila bi masalihi nafsik na hore ka da ka gyara lamarin kanka gyaran kanka la bi qahari aduka da ka nura da hekarin jayi makiyinka kawai kai kokarin kai gyaran kanka gyaran kannan naka shine kawai irin jayin maki yace fa iza aqamta masalihi nafsika idan ka gyara kanka tadammana zalika qahari aduka to wannan ya kumshi irin jayar makiyinka wa iyaka wal mu'adat ka shedin ka da gaba fa innaha tabdahu ka ita to kunyata ka zai tayi wa tudi wa qataka ta bata maka lokaci wa alayka bi tahammul ina horanka da jimri la siyama mena sufaha balle ma gami da wawaye duk malami ko dalibin ilimi wajibin shi ne tilasa ne yayi jimri da hakuri akan wauta da zai gani daga wawaye ma'ana jahilai dan saboda annabi idan muka diba sirar shi mu gami ba amshi ba kala isa ibn maryam salawatullahi alayhi Isa ibn Maryam yake cewa ai tal mu'mina safihi ku jure wahidatan ku jurewa wawa abu daya kai tarbahu asharan dan ku samu riba 10 jimrin da kai banza da shi yana shirman shi kake kula shi to wannan kai kuma zaka samu riba 10 wa unshitu li ba'dihim shi'ran an yi mun waƙe daga cikin wasun su yake cewa balautun nasa karnan ba'da karnin walam ara ghayr khattalin wa qali walam ara fil quduba ashaddu waqan wa as'abu min mu'adatir rijali وزقت مراره الاشياء ضرا وما زقت امر من السؤال يace balautun nasa na jarrabu mutane karnan ba'ad karnin karni bayan karni walam ara ghayr khattalin ban gani ba a cikin su mana walam ara fihim ban gani ba a cikin su ghayr khattalin banda mayaudari wa qali da kuma wanda ya kasance mai kin kama ana yace walam ara fil hudubin nas ba fil hudub ban gani ba cikin manyan lamari ashaddu waqa'an mai tsananin abkuwa wa as'abu kuma wanda yahi wahala min mu'adatir rijal gami da gaba ta mazaji yace wa zuktu matsin namiji wanda kai namiji shine wanda yake neman makarimul akhlaq yake neman ilimi to wannan kace zaka yi adawa da shi babu wani abu mai wahala kamar wannan dan saboda babu abinda zaka yi ka rage shi ya dukufa akan abinda zai kasance maslaha shine yace wa zuktu mararatul ashiya'i durran na dan dani daccin abubuwa dukkan su wama zuktu amarra min su'ali amma ban taba dandanar abu mafi wahala gami da tambaya ba ko kuma gami da roko sun fassara shi gami da roko ko kuma tambaya ta ilimi duka malamai suna fassara shi yace wa iyaka ka shedinka anta zunna bil mu'min su an kama mummuni mummunan zato fa innahu man sha al adawa dan shine harkon adawa wala yahillu zalika hakan kuma bai halitta ba shine a hadisi annabi ke cewa zannu bil mu'minina khairan ku yi ma mummune kyakkyawan zato ligdan mummuni duk wani abin da ya gani a ga hadisi ma kawo ashe li qaulihi alayhi salatu wassalam dan hadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zanubil mu'minina khairan kuma mummune kyakkyawan zato wa inna ma yansha zalika yace wannan amma na hadisin da inganci Abu Dauda ya hudo mai inganci kwatankwacin shi wanda yake cewa husnul zanni min husnul ibada kyakkyawan zato yana daga cikin kyakkyawar ibada yace abin da yasa wannan yake faruwa min khubusin niyya daga mummunan niyya ne wasu sarira da mummunan kudirin zici kamar yadda al-Abu Tayyib yake fada Abu Tayyib shine al-Imam Abdulqadi Abu Tayyib Tabari rahimahullahu ta'ala yace idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumin yace idza sa'a fi'lul mar'i idan aikin mutun yayi muni sa'at zununuhu to zatan shi ma sai yayi muni in ka ga mutun yana tama mutane mummunan zato to ka tabbata ayyukan shi ma masu muni ne me yasa dan saboda shi mai mummunan aiki dibi yake kowa ma haka ne wanda ya saba da zinace da shaye-shaye gani yake kowa ma kawai yake gani yake umba wannan aikin da yake yi ya ma za a ce mutun ya rayu babu shi kuma abin ya riga ya ratsa shi ne yake ga ƙarya ce ma a ce mutun yana rayuwa ba wannan abin da yake yi yace wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumin ma ya'taduhu abinda ya saba min tawahumin nan mu ma mutane zato wa saddaqa sai ya gaskata abinda ya saba mutane na zato mummuni idan ya ga wani abu ga dan uwan shi mummuni kokarin yake mishi kyakkyawar fasara ya mishi a rayuwa ta yau da gobe ma ba rayuwa ta ilimi ba in ka ga maganan mutum an ce wane ya ce kaza ka ce kai kawai ina ga kaza yake ni ku ne ba ku fahimce shi ba sai ka ba maganar shi kyakkyawar ma'ana ko kuma in ka ganshi yayi wani aiki sai ka ce kawai ina ganin kaza ne ka bashi husnul ta'wil da kyakkyawan ta'wil wanda zaka hudda shi daga cikin mummunan zato matukar ba tabbas gare ka ba matukar ba tabbas gare ka ba yace wa adamu jibuhu bi qawli udatihi wa asbaha fi laylin min ash-shaki muzlim yace wa adamu hibbihi mai san shi ma sai yayi gaba da masoyan shi bi qawli udatihi da fadar makiyan shi duk wanda kasance mai mummunan zato ne ga mutane to masoyin shi za a zo a ce ai ya ce maka kaza ya ce maka kaza kuma sai ya dauka in ya dauka masoyin ma sai mai da shi maki me ya kawo mishi shine mummunan zato wa asbaha fi laylin min ash-shaki muzlim sai ya wayi gari cikin daren shakku mai duhu duk wanda ya sa mummunan zato a cikin rayuwar shi to zai zama na kullun yana cikin duhu wa unshitu haka nan kuma manya magabata malamai ma in ka ga wata magana ta wani babban malami in ka ga ta saba ma gaskiya ko ta saba ka karar baka mishi mummunan zato ka ce kawai da gangan yayi dan saba ma Allah haka ce mai yiwa malam Allah mushi rahama bai san ba da hadisin da annabi yace kaza ko kuma ya manta shi ko kuma ka mishi da kyakkyawan zato wanda zai hudda shi wajen Allah ba ka mishi bace dan ya saba ma hadisi maka mishi ba wannan idlakin magana wa unshitu li ba'dihim yasa ga cikin magabata zaka ga duk malamin fiqh Abu Hanifa Malik duk inda wani mazhaba shi ta saba ma hadisi sai ya ce wala allahu lam yablughu alhadis aw la allahu lam yablughu qaulun nabi alayhi salatu wannan magana ce sananna daga suna ta karara ta malamin fiqh kyauta ta ma magabatan su zato mai yiwa malam wani hadisin nan da yake baka bai bace ya dan in ya san shi bai saba mishi ba malami ne ha yace wa unshitu li ba'dihim an yi mun waqi ga wasu shi yace tanaha anil qabih wa la turduhu wa man awlaytahu husnan fazilhu satukfa min aduwika kull kaidin idza kada al adu fala takiruhu yace tanaha anil qabih kanisanta gami da mummuna wa la turduhu kada ka nuface shi wa man awlaytahu husnan duk wanda ka jibuntan mushi da kyakkyawan abu fazilhu to ka kara in kana ma wani alkhairi to ko ya muna na maka kara ka ci gaba da kara magabatanmu mun ga Allah musu rahama kissar wani ban iya halarta sunan shi amma na karanta kissan nan a cikin safwatu safwa ko Hassan al-Basri ne ina tunanin duk lokacin da yaji an ce mishi wani ya zo ya ci naman kai yana zazzagin kai yana cewa kaza kudi yake hudda ya tura mishi yace Allah saka maka da alkhairi naji an ce kyakkyawan ayyuka sun maka fasara abun yake ma abun fi kyakkyawa fasara yace naji an ce a majalisi kaza kana ta yabona kana ta kaza nagode Allah saka maka da alkhairi ga wannan ma to wannan me zai ishe shi ya mushi wa'azi ne a abun nan yana nuna mushi cewa dan uwanka musulmi yaban shi ya kamata kai ba zazzagin shi ba goban ka kara ya kara kudin goban ka kara ya kara kudin ku yi tayi da shi yace satuk famin aduka kullu kaidin za a wadatar maka daga makiyinka kowane kaidi idza kada al adu fala takiluhu idan makiyi yayi makirci to kada ka yi mishi makirci kai kuma ka mishi kyakkyawa yace wa unshitu li shaykh al amid abul fatih al busti an yi mun waqi ga wannan malami abul fatih al busti shine shahararren malami wanda ya rusu a garin bukhara shekara ta 400 daidai hijriya yake cewa zul aqal la yaslamu min jahilin yasumuhu zulman wa inata falyaqtara silma ala hala harbihi wal yalzama al insata insata yace zul aqal ma'abucin hankali zul aqal ma'abucin hankali la yaslamu bayya kubuta min jahilin daga jahili yasumuhu zulman yana dandana mushi zalimci yasumuna kum su al azab wa inatan da kuma tsaurin kai yace falyaqtara silma ya zabi zaman lahiya ala harbihi akan yakin shi duk lokacin da ya fito yace ya kakka zai to kai kuma ka zabi zaman lahiya wal yalzamu al insata ku insata in shi yayi shiru yayi kawaici to kai ma yalzamu insat ka lazumci shiru idan makinka yayi shiru akan ka kai ma ka kyale shiru in yace yaki da kai ya zazzaye ka shi yasa duk wanda ka gani cikin malamai ya fahimci ilimi ko da yaji wani can yana adawa da shi yana zazzagin shi yana tsine mishi in yazo ba ruwan shi da mai da martani shi dai zai ci gaba da karantar da al'umma shi da abin da yake gaban shi ba zai tsaya bai bi shi sai ta zage-zage sai ya fasu bata lokaci a zage-zage ba su karantar da al'umma ba amma abin da yake wajibi gare shi shine yayi banza da shi ko zagiye mishi kada ya kula shi ya kyale shi kawai ci gaba da abin da yake na fa'ida ne yace fasalun fasali na gaba fil istifada cikin fa'ida neman fa'ida waqtibasil adabi da kuma daskwanar adabi yace wa yan bagi an yakuna dalibal ilmi ya kamata dalibin ilmi ya kasance mustafida mai neman fa'ida ne fi kullu waqtin cikin kowane lokaci hatta ya husula lahul fadl wal kamal fil ilm hayya samu farala da kamala cikin ilmi wannan abin da ya sa ma na buda a cikin zaman mu na farko mu yi da talimin dan abubuwan da su zo su taimaka mu inda an rike su a cikin karatu gabaki daya yace wa tariqatu al-istifada hanyar neman fa'ida an yakuna ma'ahu fi kulli waqtin mi'baratin kowane lokaci ya kasance yana dauke da tawada hatta yakto ma yasma'u hayya rubuta abinda zai ji min al-fawaid al-ilmiya na fa'idodi na ilimi duk lokacin dalibin ilimi ba hayin zashi makaranta ba ko da yaushe in yana tahiya to ya kasance yana tare da tawada mu yanzu Allah ya saukake mu ba tawada ba sai kai yawo al-qalami ne duk ne gashi na aljinka ba abinda zai cutar da kai su kuma tawada ce kana tahiya ta zube ta bata maka kaya amma ganin ka ba wannan ba kaskanci bane kana dauke da ita dan saboda ko ana cika yaka tarika juwani ya hudu wata fa'ida ta ilimi ka har da cewa ta yi wahala sai ka rubuta ta to yanzu mu abu yadda ya lalace neman ilimin neman mutum zai taho babu takarda babu bik ba duk wannan fa'idodin masu albarka na tabbata mutum ba rike su zai yi ba amma kuma bai rubuta su ba kun ga ba karama asara ba ce yace kila malamai suke cewa man hafiza farra duk wanda ya harda ce wata ran gudu za ta yi harda wa man kataba qarra wanda ya rubuta kuma abin zai tabbata duk abin da aka rubuta to har abada yana nan ya amfane ka kuma ya amfanu ko da ba dan kai ba kai ko ka harda ce to in ka rubuta wani in ya zo ha abin zai amfane shi amma in a kwakwalo ka ne ha wakila malamai suka ce al ilmu yu'khazu min afwahir rijal ilmi ana amsashe ne daga bakin mazaje li'annahum yafazuna ahsana ma yaqulun muka suna cewa rijal ba wai suna nihin ba kawai maza na jinsi kawai ana nihin an ce namiji macce ma in ta kasance malama ce tana daga cikin da za a ce ar-rijal minal mu'minina rijalun ba za a ce maza akwai mata a ciki amma ba su ba namiji ake ne ba an ce namiji dai wanda ya cika makarim mai karamci yace li'annahum yafazuna ahsana ma yasma'un dan su suna hardace mafi kyan abin da suka ji wa yaquluna ahsana ma yafazun kuma sai su fadi mafi kyan abin da suka hardace wannan nukta ce mai muhimmanci da mallan Allah mashi rahama ya kawo a cikin ilimi abin da zaka saurara duka zaka saurara in ka saurara to ba duka bane na hardacewa sai ka hardace na hardacewa in ka hardace na hardacewa kuma in ka je ba wasu ba duk abin da ka hardace kin ba zaka ba su abin da yake amfanar da su zaka ba su wannan kai dan karan kanka ne kai ka isa inda zaka hardace shi kai zai amfana amma wasu wannan kuma sun ka je ba su wanda zaka ba su ba duka bane in ka ce duk abin da ka sani ka bude mas'ala duk abin da ka sani cikin ta zaka zubo to kuma sai ya zamana haka huta daga maudu'i wa sami'tu an shay kakkawan ilimi shine mutun ya san cewa wannan da nake tare da su wane ne ko menene ya kamata in ba su menene ya kamata in hana musu wanda ba bukatar su ji shi وسمعته أن الشيخ الإمام الأديب الأستاذ زين الإسلام المعروف بالأديب المختار يقول ينا تيوا هلال بن يتي هلال بن زيد بن يسار كتوا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ناقة أنه صلى الله عليه وسلم ينا حداغ صحابين شي شيئا من العلم وانا ابن العلم والحكمة ده حكمة فقلت يا رسول الله نتي يا ما ايكين الله أئر لي ما قلت لهم ميتامون ابن ده كفدا faqala li sai yace mana halma aka mihi baratun kana da tawada a wajenka fa qultu ma ma imi bara babu tawada a wajena sai yake cewa faqala nabi sallallahu alaihi wasallam hey annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya hilal ya kai hilal la tufariqul mihi bara kakka rabu da tawada li anna alkhair fiha alkhair yana cikin tawfi ahli hada masu ita ila yawmil qiyama har zuwa tashin alqiyama wannan kenan hadisin gardahaniyan mutun ya rike shi faralar tawada da hadisin bai inganta ba amma abin da ya kumsa kin haka ne me yasa dan alkhairin da za a rubuta da shi ilimi ne mai albarka wanda har kullun zai amfane ka ya amfani wani shine mai tahqiqi yace wannan hadisin duk cikin kutubul hadis babu inda aka ganshi ke kawo abin shi hadisin ne da bai da asali ma'ana wa wasa sadr shahid Husamuddin ibn Hu Shamsuddin yayi ma dan shi huduba ya mishi huduba wasiya shine dan shi Shamsuddin an yi hafaza kulli yawmin shay'an min al-ilm wal hikma ya hardace a kullun wani abu na ilimi da hikima fa innahu yasirun dan abu ne mai sauki wa an qaribin yakunu kaseeran amma anan kusa kadan zai zama abu ne mai kyau wa istara Usama ibn Yusuf qalaman bi dinar Usama ibn Yusuf ya sai al-qalami da dinare guda li yaktubu ma yasma'u fil hal dan ya rubuta abin da zai ji cikin gaggawa anan take ma'ana a gurin da zai bukata duk tsada al-qalamin ko tawada zai sai shi dan saboda a lokacin ilimin yake hange ba tsadar wannan abin ba a kalan mu kwatanta shi a yanzu ma dinari guda jika 40 yace fal umru kasirun rayuwa al kadan ce wal ilmu kasir ilimi kuma mai yawa ne kenan sai kai kamacin zaka samu dan abin da ka samu ilimi ka dauki lokacin shi gaba ɗaya ma ka bashi wani dan abu ne kadan zaka sani Shafi'i yake cewa duk lokacin da na ƙara ilimi shi yake nuna mini cewa ashe har yanzu ban san komai ba gicha fayan bagi ya kamata Allah ya dai a dalibal ilmi alawqat kada dalibin ilimi ya tozartar da lokuta wa sa'at da sa'o'i wa yaktani min layali ribanci dare raki wal khalawat da kadaita duk lokacin da aka ce ka kadaita ba kowa da kai kuma ba abin da kake to dauko littafin ka duba kuma ko kuma ka dauki tilawa ko ka dauki qur'anin ka wannan zai kasance lokacin ka bai tahi a banza ba hadisi ya zo a cikin sunan na abi daud ne ina tunanin ban manta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗan kiyama wanda suka shiga aljanna gobe kiyama ba abin da suke asara akan shi suke cize yatsa sai dan lokaci sa'at da ake gwado musu cewa sun wuce musu amma babu komai a ciki a farag suka wuce ba fa aikin sabo ba sa'o'i ne wanda busu bauta ma Allah a ciki ba kawai sun tahi a banza bakin cikin su kenan yuhuka ana kawo labari an yi Yahya ibn Mu'az ar-Razi daga Yahya ibn Mu'az ar-Razi babban malami ne daga cikin malaman rayu Allah mashi rahama annahu qala ayke cewa al-laylu tawilun al-barj dare mai tsawo ne fala tukassiruhu bi manami kada ka maida shi gajere da barcinka dare mai tsawo ne sa'o'in shi masu yawa ne amma mai barci mi zai gani ba wani tsawon shi da zai gani mai karatu shi zai ga daren yayi tsawo amma mai barci nan da nan yake ga sahiya tayi yasa an ji tada shi ma zai kiya gani yake sahiya bata mai ba wannan haru mudhi rana kuma mai haske ce fala tukaddiruhu bi asamika kada ka da kusar da ita da zinubanka da sabanka yace wayan bagi ya kamata an yi tani mashiyu ya ribaci manyan malamai wa yastafida minhum ya samu fa'ida gare su walaysa kullu ma fata yudraku ba duk abin da kubuce bane ake samun shi duk abin da ake nema wannan karatuka da muke yi masalan wata rana za a zo ka ga mutun yana ta cize yatsa kai nan ho ake yin shi gaban mu wannan littafin amma ban tsaya ba na koya wata ran wani zai zo ya ce wani littafi kaza nake so ka koya mini a lokacin da kai kuma ka bari damar ta kubuce kama kala ustazuna shaykhul islam kamar yadda malamin mu shaykhul islam yake faɗa cikin mashayikhin shi malamai magabata suna da abin da ake cewa mashayikhatu fulan mashayikhatu abi daud mashayikhatu bukhari kowa yana da littafi ne kawai wanda zai zanu manya-manyan malaman shi da yi karatu wajen su to wannan ka dauke shi al-imamu abi daud akwai shi ma nan maktaba mashayikhatu abi daud malaman shi ga su nan sama da dubu wanda ya zano su kuma da tarihin su da kuma wanda ya zama yayi karatu na kirki ba wai karatu ba na sama-sama yace kam min shaykhin kabirin adraktuhu yace diyawa diyawa manyan malamai na riske su wa mastakhabartuhu amma ban nemi labarin shi ba ban nemi ilimi wajen shi ba yake cize yatsa wa aqulu ala hazal fotu mun sha hazal bait sai yace kuma ina fada akan wannan asara da nayi sai hudu wannan baitin yake cewa lahafan ala fotu lafi lahafan ma kullu ma fata wa yafna yulfa amma a wata baitin na sani alhafi ala fautu talafi lahafan ma kullu ma fata yafna yulfa wannan tana samun sabani da wasu bugawa nike cewa alhafi bakin ya bakin ciki na ala fautu talafi akan abu kubucewar abin da ya wuce lahafan matukar bakin ciki yace ma kullu ma fata yafna ba komi bane idan ya riga ya wuce ya kare yulfa wanda za a same shi komi da kake gani na cikin rayuwa lokacin da kake da lokacin neman shi ka neme shi a lokacin wani lokaci zaka je neman nashi ma yayi karhin ka baka isa baka su neme shi qala ali radiyallahu anhu ali yake cewa idza kunta fi amrin fa kun fi idan ka shiga lamari ka shiga cikin shi gaba ɗayan ka kada ya zamana kana yin abu amma kana mishi rukun sa kai na kashi ko ma na duniya ne ko na lahira ka wa kafa bil irada an ilmi an lahi khazin ya isan ma mutun kauda kai ga Allah wulakantuwa wa khasaran da asara wasta izbillahi minhu laylan wa naharan ka nemi tsarin Allah dare da rana akan ka bada baya ga ilimi wala budda li talibil ilmi yace ba makawa ga dalibin ilimi min tahammulul mashaqqa ga jurun wahala wal mazalla da kaskanci fi talibil ilmi wajen neman ilimi watamalluqu mazmumun yace hadanci abun zargi ne illa fi talibil ilmi he wajen neman ilimi fa innahu la budda lahu min atamalluqil ustaz dan babu makawa yayi hadanci a wajen malamin shi wa sharik da kuma abokin karatun shi fadanci a ga mutun yana ma malamin shi ko yana ma wani abokin karatun shi dan ya samu wata fa'ida ko ya samu wani ilimi abun yabo ne a shari'a amma ka ji kana ma saraki fadanci dan ka samu abun duniya wannan shine abun zargi yace wa gairihim da wasan silisifada minhum dan neman fa'ida a wajen su fadancin da zaka yi dan neman fa'ida abun yabo ne kila malamai suka ce al ilmu izzun ilimi daukaka ne la zulla fihi babu kaskanci cikin shi amma kuma la yudraku illa bi zullin ba a samun shi kuma sai da kaskancin da la izza fihi babu dagawa a cikin shi shi abu ne wanda in ya samu babu kaskanci a cikin shi amma kuma a lokacin neman shi a neme shi a kaskance babu izzin nafsu a ciki wanda yasa izzin nafsu izzatun nafsu a cikin neman ilimi to har abada bai same shi ba sai ya kaskantar da kan shi ga malaman da yake nema ga abokan da yake neman ilimi zai same shi wa qala alqa'ilu wani ma fada yake cewa aralaka nafsan tashtahi an tu'izzaha falasa tanalu alizzaha ta tuzillaha yace aralaka nafsan ina ganin kai kana da wata rai tashtahi an tu'izzaha tana sha'awar ka daukaka ta ma'ana yana nuhin dan adam kowa yana son ran shi ya samu daukaka ya samu daraja yace amma falasa tanalu alizza amma ran nan taka ba ta samu daukaka ba ta tuzilla hay ka kaskantar da ita in a bangaren kasuwanci ne a bangaren neman ilimi ne duwan ka ga ya zama wani abu to bincika baya shi ka tabbatar da cewa ya kaskantar da kan shi wajen neman abun ba a kwance bayan neme shi kuma duk wanda zai neme shi dole sai ya kaskantar da kan shi zai samu wannan abun sai fasali na gaba al-imam yake cewa fasalun fil wara'i fi halit ta'allum fasali na tsantsaini a cikin neman halin neman ilimi lokacin da mutum yake neman ilimi babu makawa sai ya sufanta da tsantsaini game da haram yace rawabu aduhum hadisan wasu sun rawaito hadisi fi hazal babu a cikin wannan babu an rasulullahi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa yana cewa nuni ne yake ga raunin hadisin yace mallam ya tawarra fi ta'allumihi duk wanda bai yi tsantsani ba a cikin neman ilimin shi ibtalahu Allahu ta'ala komi ci yake yake halai yake haram kuma yana matsayin dalibin ilimi yace utli ibtalahu Allah zai jarrabe shi bi ahad salasati ashiya da ɗaya daga cikin abu uku imma an yi mita hufi shababihi imma Allah ya karbi rayuwar shi yana matashi yana salama yi a wannan lokaci awiki a hufi rasatik ko kuma ya abkar da shi cikin musibu da bala'ai aw yabtalihi bi khidmatis sulad ko kuma ya jarrabe shi da hidimar sarki ya zama gashi malami ne amma na sarki wanda wannan a wajen magabata kaskanci ne da zubda mutunci da zubda duk wanda aka ce ma wani malamin sarki ne su sun riga sun sa mishi jamfanti ba ruwansu da shi ba su ma daukan ilimi wajen shi komin ilimin shi me yasa dan saboda ilimi yana tare da wara yana tare da dabi'ar wanda kake neman ilimi wajen zaka yi tasiri da ita in ka dauke shi a wajen wanda ba ruwan shi da aiki da ilimin to haka nan kai ma zaka tashi yace fa kullama kana talibul ilmi aw ra'u kana ilmuhu anfa duk lokacin da dalibin ilimi ya kasance mai tsantsani ne to ilimin shi yayi amfani wa ta'allumu lahu aisar kuma neman ilimin zai kasance mishi mai sauki wa fawaiduhu aksar fa'ida ilimin zaka zama mafi yawa wa min alwara'il kalim kamil na daga cikin tsantsani mai yawa an ya taharraza an shaba'i ya kiyaye gami da koshi cika ciki yadda ya wuce iyaka ya zo aya a cikin 40 hadisi wanda annabi yace a raba ciki kashi uku wa kasaratul naumi da yawan barci wa kasaratul kalam da yawan zance fi ma la yanfa ga abinda bai amfani wannan maganganu na malam duka fa'idodi ne kuma masu albarka masu daraja yake gaya mana wanda idan dalibi ya dauke su ilimin shi zai yi albarka yawan kiyayewa game da cika ciki dan shi yake jawo barcin da kasala kuma da yawan barci shi kuma shi yake sawa ba zaka fa'idanta ba yawan zance kuma da yawan surutu ba na ma dalibin ilimi bane ya kamata dalibin ilimi ya kasance mai rihe bakin shi ne in ba inda aka bukace shi ba kai zamana an zamana a fada dalibin ilimi ko kuma malami ya zamana shine kawai ke a neman gurin ba mai cewa komai sai shi ya zamana dalibin ilimi mai kawaici ne mai samti ne wa an ya taharraza an akali da'ami suqi kiyaye gami da cin abincin kasuwa in amkana in hakan tayi in ba darura ba ta tilas shi yasa yace in amkana li'anna da'amu suqi aqrabu ila an-najasa wal khabasa dan abincin kasuwa yahi kusa zuwa ga najasa da kuma datti wa abadu an zikrillah yahi nesa gami da ambatan Allah wa aqrabu ila al-ghafla yahi kusan dadda mutun da ghafla da manta Allah yace li'anna absarul fuqara dan idan talakawa taqaw alaihi diya hada akan shi la yaqdiruna ala ashara shira'i minhu bas da ikon sai kaza ce nama ne wani ya gani yayi ta zuba idan shi ya gani bai samu bai wuce ta yi shi wani ma ya zo yayi ta gani ya ga cewa yana so ran shi ya kofa akan abun bai gan shi bai wuce ta yi shi to wannan kallon da suka yi ta hiran su ya sofa ta azuna bizalika sai su cuti gami da haka fatazhabu barkatu sai albarka wannan abincin ta tahi ba zai sai ya rasa albarka ta wannan hanyar malamai suka hana malaman hadisi yana daga cikin abin da suke cewa rishin kiyaye mutunci cin abinci a kasuwa yana daga cikin Bukhari ko wannan bai amsa hadisin wanda ya kasance da irin wannan abubuwan ko da muru'a ce mutum bai kiyaye muru'a shi yana kiyayewa game da abin nan amsa hadisi wajen shi wa hukiya an yi hikaya annal imam Sheikh al-Jalil Muhammad ibn al-Fadl kana fi hali ta'allumihi ya kasance cikin halin ilimin shi la ya akulu min ta'ami suqi bai cin abincin kasuwa wa kana abuhu yaskunu fi ar-rasatiq baban shi ya kasance yana zama cikin rumhunan kasuwa wa yuhayyi ta'amahu yana keke shirya mishi abincin shi wa yadkhul ilayhi yawmul jumu'a sai ya zo mishi da abincin ranar juma'a fara'a fi baiti banihi khubza suq sai ya gani a dakin ka dan nashi ya ga wannan khubza ta kasuwa yawma a wata rana falam yukallimu ko magana bai mishi ba sai dan yana mai hushi albunihi akan dan nashi fa atazarabunhu sai dan shi ya kawo hamzari fa qala sai ya ce mashtaraituhu bashtaraitu ana bani na saye shi ba walam ardahu kuma bani ban yarda da shi ba walakin ahdarahu shariki sai dai aboki na ya zo da shi a khubzan nan ta kasuwa ba ni na kawo ta ba aboki na zo da ita akan ta baban shi ya mishi hushi malami ne uban fa qala abu sai baban shi ce laukunta ta hata da a ce kai kana kiyayewa wa tatawarru kana tsantsani an misri gami da kwatankwacinka lam yajra sharikuka ala zalik da abokin naka ba zai tsaurin kai ba akan kawo maka dakinka abinda ka gani ya kawo maka kai kai yarda da abun da ya san cewa kana da matsantsanin da baka cin wannan abin da bai kawo ba wa haka za ka nuna tawarruna hakanan sai kasance kamar misali yanzu a ce munin abun ka shiga dakin danka ka ga taba a cikin bisa kayan shi ka tuntube shi ya aka yi ka mishi hushi ya ce a shi ba sha yake ba amma abokin shi ya zo da ita kenan kaga wannan ba hujja bace da a ce abokin nashi ya san bacin ran shi akan wannan kin ba zai zo mishi da ita ba wa haka za ka nuna tawarruna haka malamai suke tsantsani fal zawilika wufi qulil ilmi dan saboda haka Allah musu muwafaqa a ilimi wannashir da ya da ilimi hatta bike su mahum ila yawmul qiyama har sunan su yawan zuwa tashin kiyama ga sunan da littafan su muke amfani wa wasafaqihul zuhad min zuhadil fuqaha wani malami daga cikin malaman zuhud cikin malaman fiqihu dalibal ilmi yayi wasiya ga dalibin ilimi an ya taharraza kiyaye an ligiba gami da giba yi da mutun wa amujalasatul muksar da zama da mai yawan dimi duka wannan dalibin ilimi ya kiyaye wa qala yake cewa man yuksirul kalama duk wanda ke yawan zance ya sirka umraka rayuwarka ce yake sacewa wa idi auqatuka kuma lokutan ka yake tozartawa dimi wanda zai kasance ba na ilimi ba na banza na duniya ko da ba na zunubi bane to lokacin ku ne kuke bata a banza ku bude babu kuna ta hira ɗan siyasa kuna hira kaza abinda bai shahe ku ba ku yi ta bata lokaci akan shi wa min alwara'ina daga cikin tsantsani an yastani ba min ahlil fasadi ya nisanci ɗan fasadi wal ma'asi da saban Allah wa ta'dil da ɗan zaman banza wa yajawira sulaha ya zamna da masu sulhu fa innal mujawara mu'asira dam maqabtaka mai tasiri ce duk makwabci in kai makwabci na kirki zaka zama na gari in kai makwabci na banza zaka zama banza yau da gobe ana magana akan galibi wannan wa an yajlisa mustaqbil alqibla dalibi ya zamna yana fuskantar alqibla wa yakuna mustannan bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam kasance mai sunnantuwa ne da sunnar ma'aiki alayhi salatu wassalam ko zama na yau da gobe in ka samu dama kai zama nan kallon alqibla shine alkhairi wa yagtani mad'awata ahli alkhair yaribanci addu'a ta ma'abuta alkhairi duk wanda ka kana kyautata mishi salahantaka mutun ne nagari ka nemi cewa wani amu mu addu'a wa taharrazu an da'awatil mazlumi ne kiyaye gami da ru addu'ar wanda aka zalimta wannan kuma kiyayewa shine kakka zalimce san duk wanda ka zalimta addu'a zai maka kenan kiyayewa akan ya maka addu'a shine kakka zalimce shi wa hukiya an kawo labari anna rajulain kharaja fi talabil ilmi lil gurba wasu mutane guda biyu sun huta neman ilimi a bakuntaka wani gari suka tahi wa kana sharikaini sun kasance abokai ne faraja'a ba'da sinin suka komo zuwa bayan shekaru ila baladi ma zuwa ga garin su da suka komo wa kad faqa'a aduhuma dayan su yayi ilimi walam yatafaqahu al-awwal walam yafaqahu al-akhar dayan bai ilimi ba fa ta'ammala fuqaha wal bilad malaman gari suka yi tunani wa sa'alu an halihima suka tambaya gami da halin su wa tikrarihima da maimaita karatun su wajidu su huma da zaman su tunda wani kun tahi neman ilimi shekara 20 kuka yi tare misali kai ka samu shi bai samu ku ba mu labari yaya kuka yi zaman ku yace fa ukhbiru aka ba su labari anna judu ta hanyar wasu daban ba wai su mutanen ba aka tambaya dan wannan shishigi ne cikin rayuwar mutum sai aka ba su labarin cewa julusal lazi tafaqqaha fi hada tikrar zaman wannan wanda ke zama a wajen neman ilimi in yana doko littafi zai yi karatu ko qur'ani ne ko littafin hadisi ne gabas yake kallo kana mustaqbil alqibla sai kalli alqibla wal misr allazi hasala alilmu fihi da garin da yake dokan ilimi a cikin shi wal akhar wani kuma daga ciki kamar yadda nan abin da ke kama da wannan abun ɗan kasuwa in mutun yana cikin shagon shi ko yana abin ne a ce ba a ba kasuwa baya maka ba da baya ba ga kayanka nan kuma ka ba su baya ko da wani uzuri ne kake to wannan haka ne duk wani abu mai muhimmanci ba zaka ba shi baya ba to alqibla indai kana da dama kai yadda ba zaka ba ta baya ba yace kana mustaqbiran wal akhar gudan kuma kana mustaqbiran alqibla zaman shi yana ba alqibla baya wa wajhu ila ghayr al misr ga huska shi ta kallu wajen da ba garin bai ba garin da suke neman ilimi baya fattafaqal ulama sai malamin zamanin suka yi ittifaqi wal fuqaha da malamin fiqihu annal faqiha cewa mai ilimin wannan faqiha ya samu ilimi ne bi barkatu istiqbal al qibla da albarka fuskanta al qibla izu was sunnati fil julus dan shine sunna a zama illa inda darura sai a gurin daruri wa bi barkatu du'ail muslimin kuma dan saboda albarkar addu'an muslimin da ke cikin garin wannan da suke neman ilimi fa innal misr dan saboda shi gari la yakhlu min al-ubad bi wahintuwa gami da manyan bayi na Allah wa ahlul khair wa zuhud da ma abuta al-khair da zuhud fa zahiru zahirun magana anna abidan cewa wani mai ibada ne da alahu fil layl ya mushi addu'a cikin dare lokacin da ba garin huska yana fuskantar shi tana yiwa wani ya mushi addu'a kuma Allah ya karba addu'a shi a cikin dare fa yambagi li talibil ilmi ya kamata ga dalibin ilmi Allah ya tahawwana bil adab kada yi wasa da ladubba duk abinda aka ce na daga cikin ladabin sa takalmi a fara da dama a hudda da hagum na daga cikin ladabin shiga daki a fara da da fa ta shiga da dama a huto da dukan dalibin ilmi ya kiyaye kai ci kai wannan da mustahabi ne ma me yake yi wasunan da sunnoni yace wa man tahawwana bil adab duk wanda yi wasa da ladabi yace hurrima sunan za a haramta mishi sunnoni wa man tahawana bi sunanun da aka haram yayi wasa da sunnoni hurrima al fara'id za a haramta mishi farilla wa taran farilla zai tozarta wa man tahawana bil fara'id kuma wanda ke wasa da farloli hurrima al akhira shi ko lahira ma za a haramta mishi wannan kuma sananne ne wa ba'dhum qalu bi hadha hadisan ar rasulullah wasu sun hadu wannan magana ma cewa daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma nan bai tabbata ba a matsayin hadisi ne wa yambagi ya kamata an yi kusira salata ya yawaita salla dalibin ilimi wa yusalli salatal khashiin yayi salla ta masu tsoron Allah da khushu'i mun ga malam mai ahadari ba bai guda ya buda akan salla da khushu'i dan saboda muhimmancin wannan musamman ga dalibin ilimi ya kamata a ce yanzu a kalli sallar shi da ta jahili a samu bambanci ba karami ba mun ga sallar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa iza raka hatta yaqul alqa'il innahu qad nasi iza rafa'a min arruku'u hatta yaqul alqa'il innahu qad nasi annabi in ya dago daga ruku'u kahin yaje kahin yaje sai ma mu sun yi tunanin cewa annabi ko ya manta sallah ce miki dan saboda nutsuwa wajibi ce farilla ce kenan dalibin ilimi yayi kokarin kiyaye sallar shi fa inna zalika aunu lahu ala tahsil wa ta'allum wannan zai taimaka mishi akan samun ilimi kuma da neman ilimi wa unshidtu an yi mun waqe li sheikh al imam al jalil al zahid al ujaj najmuddin umar ibn muhammad al nasafi shi'ran an yi waka shi'r wannan shine mai al hidaya wanda ya rasu a garin sarmakan da shekara ta 537 yace kullu al-awamir wa an-nawahi hafizan wa ala salati muwaziban wa muhafizan wa dhulub uluma shar'i wajhad wasta'in bi at-tayyibati tasrifa qihan hafizan yace was'al ila haka hibza hibzika ragiban min fadli fallahu khairun hafiza yake cewa kun ka kasance hafizan mai kiyayewa ne lil-awamir wa an-nawahi ga umarnin Allah da hanin shi kuma ka kasance muwaziban mai naci ne wa muhafizan mai kiyayewa naci shine yi kullun ba kai ya gobe ka ki ba wa ala salati akan sallah ka kiyaye ta kuma ka yi ta da khushu'i yace wa dhulub uluma shar'i ka nemi ilimi na shari'a fiqhu ne hadisi ne tafsiri ne da sauransu wajhar ka yi iya kokarin ka wasta in ka nemi taimakon Allah dan ba karhi yake ba da ba ko dubara taimakon Allah ne yace ka nemi taimako bi tayyibati da dadada da halak tasrifa qihan zaka ko zaman babban malami hafizan maharbaci was'al ila haka ka nemi ga Allah ka roki Allah ibza hifzika ya kiyaye maka har da ka ragiban kana mai kwadai min fadlihi daga farallashi wallahu khairun hafiza Allah shine hiyayyan mai abun nan mai kiyayewa wannan wallahu khairun hafiza ga iktibas ne yayi daga surati yusuf wa qala rahmatullahi alayhi yake cewa Allah mushi rahama ati'u wa jiddu wa la tuksilu wa antum ila rabbikum turja'un wa la tahaja'u fa khairul wara qalilan min al-layli ma yahja'un yace adiu ku yi biyayya ga umarnin Allah wajiddu ku yi kokari wala taksulu kada ku yi kasala wa antum turja'una ku maida ku za a yi ila rabbikum zuwa ga ubangijinku wala tahja'u kada ku yi barci qalilan min al-layli ma yahja'un fa khiyaru wala kakkyawa hizababun bayin Allah qalilan min al-layli ma yahja'un kadan ne zasu yi barci da daddare kamar yadda Allah ya faɗa a suratul zariyat wayan bagi ya kamata an yi tasiba daftaran yayi abuta da takarda ala kulli halin akan kowane hali lo dali a hudan ya rika nazari duk lokacin da za a ce ka tafi wani guri ko ka tafi kana ya kasance ko da yaushe kana tare da littahinka kana mutala'a kana nazari wakila malamai suka ce mallame kuni daftar fi kummihi duk wanda ya kasance ba a samun takarda a aljihun rigar shi ko hannun rigar shi lam tasbutul hikima fi qalbihi hikima ba ta tabbata a zuciyar shi wayan bagi ya kamata an yi kuni fi daftar bayadin ya kasance a cikin takardar da yake rubutu akwai bayara wayastasibul mihbara yayi abuta da tawada liyaktubu ma'umina al-ulama dan ya rubuta abin da ke zai sauraro na malamai kamar yadda ake abin nan malamai suke nuni a wancan lokacin da ke rubutu ne ake na hannu da tawada in zaka rubuta littahi abin da suke nihi da bayara shine wannan da ake bari ana barin shi dan saboda akwai wani ta'aliki ko wannan mutum dalibi yayi bai cike ba tun daga harkon takarda kuma wannan sananne ne ga dukkan malamai yace wa qad zakarna hadisi hilal ibn yasar haqiqa mu ammace hadisin hilal ibn yasar wancan na bayan da annabi yace yace annabi aya ce ka zamana ko da yaushe kana tare da tawada wannan shine nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi